yana daga cikin manyan darussa da suratul anfal take karantarwa shine hukunce na jihadi fi sabilillah. Yana daga cikin abin ban sha'awa da suratul anfal ga duk wanda yake da buɗaɗɗiyar zuciya, to zai iya ma musulmai adalci akan al'amarin jihadi. Ta zo da tsari da hukunce na yaƙi don ɗaga kalmar Allah a bisa tsari da Allah ya tsara, wadda duniya za ta zauna lafiya ƙarƙashin tsarin musulunci akan jihadi. Yaƙi, a yi jihadi wani abu ne da yake da sharuɗa, yana da bawabit, yana da ƙa'idodi da musulunci ya ɗora jihadi a kansu. Ba jihadi ba ne, ku je ku kafa ƙungiyar ku, ku naɗa shugaban ku, ku ɗauki makamai, ku ce za ku yi yaƙi. Duk za ka ga yadda suratul anfal ta warware wannan matsala. Akwai tsari, akwai jagoranci, akwai ƙa'idodi, su wa za su yi yaƙi, wa za a yaƙa, me ake so a cimma da yaƙi. Jihadi ba abu bane da za a buɗe suratul anfal ko suratul tauba ko wata sura a jawo maka ayin jihadi a ce ka tashi ka je ka yi jihadi. Akwai matakai da ƙa'idodi da musulunci ya ajiye, wanda zai haska ma kowane musulmi da bai fahimta ba, zai haska ma wanda ba musulmi ba ma, ya wayar mishi da kai akan me ake nufi da jihadi a musulunci. Domin da irin waɗannan ayoyi na jihadi, maƙiya musulunci suke jefa ƙiyayyar musulunci a zuciyar al'umma da waɗanda ba su yarda da musulunci ba, har da musulmin da ba su da fahimtar addini. To suratul anfal duk ta fayyace yaya tsarin yake, wato a tsari na al'adar rayuwa, wannan sunna ce ta rayuwa, ba a taɓa ba a duniya wata daula ko wata ƙasa ko wani gari ko wata al'umma ko wata ƙabila da a tsarinta babu tsarin yaƙin kare kanta ko tabbatar ma kanta da izza. Amma ba wannan kuma ke nuna cewa za ta yi ta'addanci ba. Kowace ƙasa tana da tankunan yaƙinta, tana da dakarunta, tana da bamabamanta. Saboda haka ba zai yi wani ya je ya nuna maka shadawanka barat, a nuna maka makamai, a nuna maka, to shi kenan sai a ce a Najeriya ko jihar Bauchi ta yi tanadin yaƙan mutane. A'a, ba haka yake ba. Jama'a muna fahimta? Kowace al'umma, kowace ƙasa, kowace daula a duniya tana da tsari na yaƙi don kare kanta, kare al'ummarta, kare ƙasanta, tabbatar da izzanta. To tsarin jihadi a musulunci na nuna addinin wallahi addinin Allah ne. To ma ba shi yake nuna addini ne da za a ɗauki makamai a farwa mutane a yi ta karkashe su ba bisa tsari ba, ba kuma bisa ƙa'idar da Ubangiji ya ajiye a kan yaƙi ba. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don ka ji ƙasa da makamanta, wannan ba shi ke nuna ƙasar ƴar ta'addaba ce ba? Amma ta yi tanadi, dole ta yi tanadi idan ta san ciwon kanta. Babu wani addini da ba yi da wannan tanadi. To suratul anfal ta fayyace waɗannan hukunce-hukunce daki-daki. Musulmi zai fahimci me ake nufi da jihadi ala basiratin. Wallahi wadda ba musulmi ba ma zai ma musulunci adalci akan kalmar jihadi. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam aiwa shi aka saukarwa alqur'ani, ba zai taɓa yiwuwa ka karanta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka tuhume shi da ta'addanci ba, kuma ba zai yiwu ka tuhume shi da karantar da ta'addanci ba. Jabir yake ba da labari, wata rana sun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rana yayi sai aka samu waɗansu itatuwa bishiyoyi sai aka yi zango domin a huta sai aka samu wata bishiya mai inuwa sai suka ce mu bar wannan bishiyan wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana kwance ya fara bacci sai wani kafiri sai ya zo ya zare takobin annabi sallallahu alaihi wa sallam don ya rataye takobinsa a jikin reshen bishiya yana zare takobin annabi sai ya farka sai ya ce ma annabi alaihi salatu wa salam takafu ne kara zana ne annabi ya ce a'a mayyam nauka minni ya ce wa zai baka kariya daga farmakina annabi ya ce Allah sai takobin ka subce a hannunka ta fadi annabi sai ya tabeta
sallallahu alaihi wa sallam
annabi sai ya ce mishi fa mayyam nauka minni kai kuma wa zai baka kariya sai ya ce ma annabi kun kai ra'aki
Allah
ya ce kai afuwa kai rangwame ka zan mafi alkhairin wanda ya rike makami a gaba ga abokin gaban da ya kawo mi shahadi annabi sai ya ce mishi atashhadu an la ilaha illallah zaka sheda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ma'ana zaka musulunta yace a'a bazan musulunta ba amma dai na maka alkawari bazan yake ka ba kuma bazan hada kai da wanda zai yake ka ba annabi ya ce tashi ka tafi abunka yanzu wanda aka neme shi ta irin wannan yayi afuwa ba musulunta akai ba kuma zai koyar da ta'addanci saboda idan ka ga mai ta'addanci da sunan musulunci wallahi musulunci ne bai fahimta ba idan ka ga mai jifan musulunci da ta'addanci wallahi zalunci ne ko kuma bai fahimci inda musulunci ya dusa ba lokacin da aka zauna aka yi sulhu aka shirya yarjejeniya na amana da Yahudawa a Madina bayan an ajiye ka'idodi da komai na zamantakewa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya ma musulmai hudu ba yace man zalama mu'ahadan duk wanda ya kuskura ya zalunci wani ba Yahude da aka yi zaman sulhu da shi zaman amana da shi a winta kasahu ko ya tauye mishi wani haƙƙinsa saboda kana ganin ba garin su bane kana ganin ku ne masu yawa ku ne masu gwamnati ku ne kuke da galaba sai ka mishi murdiya akan wani haƙƙinsa au kallafahu fauka faqatihi annabi yace ko wani musulmi ya kallafa mishi wani aiki sama da abunda zai iya kwadago ya bashi sai yace sai in kayi kaza kafin a biya ka au akaza minku shay'an bi tibi nafsi ko wani ya karbi wani abu a hannun ba yahudi ba da son ransa ba annabi yace fa ana hajijuhu yawmul qiyama annabi yace ni zan yi rigima da shi musulmin ranan alkiyama wanda yazo da ta'addanci zai irin wannan adalci ba zai yi ba Allah ya shar'anta jihadi domin tsare addini da rayukan musulmai da dukiyarsu da kuma tabbatar da izza wa addini ai gashi nan a suratul mumtahana Allah yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah a cikin Al-Qur'ani yace la yanhakumullahu Allah bai hana ku ba ku musulmi ku yi zaman mutunci ku yi zaman lafiya ku yi zama na adalci ku yi zama na kyautatawa da waɗanda ba musulmai ba anil ladina lam yuqatilukum fid din waɗanda ba su yaƙe ku akan addinin ku ba
ولم يخرجوكم من دياركم basu fitta ku daga cikin gidajenku ba ma'ana basu tilasta muku gudun hijira ba an tabarruhu ku kyautata musu Allah ce ban hana ku inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci Allah ce ban hana ba Allah ce ban hana ba la yanhakumullahu Allah ce Allah bai hana ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din ku yi zaman lafiya ku yi zaman aminci ku yi zama cikin mutuntawa da waɗanda lam yuqatilukum fid din basu yake ku akan addininku ba walam yukhrijukum min diyarikum basu tilasta muku fita daga gidajenku kuka zama ƴan gudun hijira ba antabarruhum ku kyautata musu wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci sai ce innama yanhakumullahu waɗanda Allah ya hane ku wannan kyautata alakar an ladina qataluukum fid din wadda suka yake ku akan addini ba son ku ba son addinin ku ba son addinin ku sun dauki makami sun far muku me yasa ba wai ku dan ba ɗan kasa bane ba ba don ba ku cancanci ku zauna bane ba addinin ku yasa suka yake ku wa akhrajukum min diyarikum suka fidda ku daga gidajenku wa zaharu ala ikrajikum suka yi taimakekeniya wajen fitar da ku daga gidajenku anta wallahu Allah ta dokar ku jibanci wa'annan wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun Allah ta kuma duk wanda ya jibanci irin waɗannan ya zan daga cikin azzalumai Allah ya fayyace zance ko bai fayyace ba sannan suratul anfal tana karantar da duk nasara da ka ganta daga wajen Allah ne kuma ba a cin nasara sai an bi Allah sai an bi Allah duk abin da ka ganshi nasara kuma ba Allah aka bi ba talala ne duk hanyar da ka bi kaga ta bulle kuma ba Allah aka bi ba close ne a gaban ba hanya sannan duk wani rushewa da rashin nasara yana alaka da saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul anfal yana daga cikin sunayenta suratul badar don a badar aka saukar da ita yo ai ka ma fahimci cewa ashe a lokacin yaki aka saukar da sura ashe komai akwai muhallinsa lokacin da aka yi yakin badar shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa suratul anfal ana ce mata suratul badr jama'a mun fahimta kenan kaga kowane abu shari'a ta zo da shi akwai gurbin da ake zuwa da shi akwai abin da ake so a nuna maka na darasi ta tare da shi to da ka ji bayani daki-daki akan haka Allah ya sa mu dace to armati Allah ya ce Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil anfal al anfal bi ma'ana al ganai Allah yace sahabbanka sun zo suna tambayanka game da hukuncin ganimomi da aka samu wannan ganima ita ce ganimar da aka samu a yakin badar yakin badar ba shiryawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi domin ay yakin badar ba abun ne ya fado kwatsam ba tare da shi aka shiryawa ba a cikin suran zamu ji yadda Allah da kansa ya faɗi yadda ya shirye yakin labari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu cewa ga can ayarin Abu Sufyan dauke da dukiyar mutanen Makka daga Sham za su tsaga su keta su wuce Makka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to dama ta san domin